ji bai gare ni tausayi amini ya Fadima ta kice Zainab inki mai neman yarda arki mama mama ganin ki shine buri na ki yarjan hakan mama na ina so na yi ta ganin ki ingre da baito cinki na kaunar da nake miki ki karan da shauki na ki komai zan yi roƙo na ya zan da sa hannun ki kike ce kike yi ko agunki yake ne mama mai asan da ta so sannan ga wanda ta so mai kyau idan ta faso su ma ke ina shi wallah na zarce dukkan kyawu zara una na jamila kamar da kama da ma'aiki mahaifin ta manzon Allah mai kamshi da feshin haske wa za a yi batu bayan ke sarautar ta alama ke kike yanda kin ka so mama Allah baya da kamar ki shugaba baya da kamar ki nin kauna ba tamkar ki Allah yana gaishe ki abban ki na gaishe ki Allah yana kaunar ki abban ki na kaunar ki mala'iku yan aikin ki yan aikin ki mu bayin ki idan ki kai Allah ne yayi kin ka kara annabi ne yayi ruhin ma'aiki kece jasadin sa kece umma soyan hakika ba da awa soni ki soni kunar ki ki bani ummul hasalaini hakikar afini Zainab ta kice ni Zainab ta kice ni mama kadarin ki daban Allah yayi daban daban a daban kin bambanta da ku Sayyida Fadima kece zuciyar manzon Allah Fadima musun ma'aikin Allah da ke ne Fadima kuma ma'aiki Sayyida na da Fadima mama kake nake wa bigi Sarin kar in waye asan kina daddage ki kara ban sirrin so mai fitin so in tai miki ina san ki Sayyida batula sajida nana ummunda shahida abida mukarrama mashhuda Sayyida tunsa'il alamina mama bata faduwa fadin ake ba a ce komai ba in ma an fada ta zarce fadin ma ba zai kawo ba inda an ka tsaya daga nan ta fara ta kure duk duba ba a san ki ba a duk kauni ta gaba ya yar shugaba kirari nake so in yi ta yi ga ke ban abin fada amince ki min izinin ki in ta yi na daddada asken ki ya haska kani kana ki fadada zuciya ruhi wanke ki cika mini da haske da dacciyar soyayya ki banta ki ya mama ki banta ki ya mama sirrin furta kalmomin su nake bara mama ki ban harfan soyayya cika isa rike azima ki malla manin baitoci wanki inda yi take asuma na fara rera baitin ki zo gummai saurare da ni mai yabo gare ki mu ganki ki yarda mu jure mu shaki kamshin alfarma da yafi duk wanda tunare domin shehu ti Alamina ita ce kade wacce Allahu ya nuna zuciya da ruhin annabi manzo na ta kamar halittu ce a dare da rana ki ake rikewa a tsira ma'asuma yabanki arziki ne mai san ki bai nadama sansanin dukannin rahama madaniya shugaba a samai da kasar zamzamiya ya farin cikin manzon Allah labbaiki sansanin isa salima ku kuke da mulki rabbuna ku ne malakai gun kuke ta aiki ba isa da tsira sai an bude gidanki kike rabawa ta na Allah ya baki sayyid al-wududi shine fa mahaifinki an gama da komai in an iso wajenki mai daban-daban taskar arziki da mulki babu wanda zai wayo in yazo gabanki sayyida ki kara mun san ki danki sarki tabbatar da ni gun hidima da so gare ki sirrika na ambatanki ba ni in ta miki baituka na soyayya dan isarki umma.